إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك سادوا cikin wannan masallaci mai tarin albarka a wannan anguwa ta mu gazariya domin ci gaba da karatun littafin al-usulul thalatha wannan malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa Allah ubangiji ya ci kan malam da rahama a yau muna ranar Lahadi wanda yi daidai ga 21 ga watan Juma'a sani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 22 ga watan Shabi miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2024 idan ban manta ba wannan shine karatun mu darasin mu na 20 a cikin wannan littafi mai tarin albarka za mu tashi inda malam yake zana mana wasu abubuwa wanda suna daga cikin ibada wanda idan mutum ya yi su Allah madaukakin sarki zai bashi lada idan kuma mutum ya jingina ma wani su wanda ba Allah madaukakin sarki ba Allah ubangiji ba zai karbi wannan ibada ba malam yake ce mana wa dalilut tawakkul dalilin dogaro qauluhu ta'ala shine fadar Allah madaukakin sarki wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai masu imani ya kamata a ce suna yin dogaro haka Allah madaukakin sarki yake cewa man yatawakkal ala Allah duk mutumin da ya dogaro ga Allah fa huwa hasbuhu Allah madaukakin sarki ya ishe shi Allah madaukakin sarki ya ishe mutumin da zai yi dogaro da shi wannan shine dalilan da malam yake gaya mana wa'anda suna daga cikin ibada shine malam yake ce maka wa dalilul tawakkul abubuwan da wanda suna cikin ibada malam yake ce ma akwai at-tawakkul shine dogaro anan zamu yi bayani me malam yake nihi da dogaro sannan me malam yake nihi da yace kuma dogaro yana daga cikin ibada idan muka dauka shi at-tawakkul a karan kanshi dogaro malamai da dama sun bamu amsar cewa menene ake ce ma dogaro Ibn Manzur a cikin littafin shi Lisanul Arab yake cewa al-mutawakkilu ala Allah mutumin da ake ce ma yayi dogaro ga Allah allazi ya'lamu anna Allah kafil mutumin da ya san cewa Allah madaukakin sarki yana dauke ala rizqihi wa amrihi Allah madaukakin sarki yana tattare da arzikin shi sannan Allah madaukakin sarki yana da ikon caccanza mishi al'amuran shi fayarkanu ilayhi wahdahu wa la yatawakkalu ala ghayrihi sai bawa yarsina bawa ya karkata zuwa ga ubangijin shi yayi dogaro ga Allah madaukakin sarki ba tare da ya hada Allah madaukakin sarki da wani ba a wajen wannan dogara idan muka dauka nan Ibn Manzur a cikin wannan ta'rifin nashi yana nuna mana cewa shi dogaro dole sai mutun yayi imani da cewa wanda za yayi dogaran nan da shi zai iya bashi abin da yake nema ko Allah madaukakin sarki zai iya arzuta shi ko Allah madaukakin sarki zai iya kulawa da al'amuran shi Ibn Rajab a cikin littafin shi Jami'ul Ulum wal Hikam yake cewa haqiqatu tawakkul abinda ake ce ma tawakkuli huwa sidqu i'timadul qalb shine zuciya ta gazganta ala Allah azza wa jal zuciya ta kudirce ta gazganta cewa ga Allah madaukakin sarki fistijlabil masalih wa daf'il madari min umuri dunya wal akhir shine zuciya da kudirce ga Allah madaukakin sarki cewa shine yake da abun amfani a duniya, sannan shine zai iya tare ma mutum duk wani bala'i da duk wani masifa da zai iya samun shi, na daga al'amuran mutum na duniya ne koko na lahira ne. Ibn Rajab yake ganin cewa bawa sai ya kudurce a zuciyar shi cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai ikon da zai iya bashi wani abu na amfani, sawa'an arziki ne, sawa'an wani abu ne mutum yake nema a rayuwar shi, fa daf'il madar, sai bawa ya kudurce cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya isa ya ture mushi wata jarabawa, ko ya ture mushi wani bala'i, ko ya ture mushi wani abu da yake tsoro a rayuwar shi. Wannan dogaran da mutum zai yi, Ibn Rajab ya ce min umurid dunya wal akhirah, sai ya hada da al'amuran duniya sannan da al'amuran lahira. Bawa yana so Allah madaukakin sarki ya kama mushi al'amuran shi na rayuwa su zo mai da sauki, haka bawa madaukakin, haka bawa yana so Allah Ubangiji ya mushi rahama, yayi lale da marhaban da shi a ranar tashin alkiyama. Haka al-Hafiz a cikin littafin shi al-Fath yake cewa wal muradu bil tawakkul, abinda ake ce ma at-tawakkul i'tiqadu ma dallat alayhi hadhihi al-ayat, shine bawa ya kudurce wani abu wanda wannan ayat ta kumsa, wani bayani wanda wannan ayat da zamu karanta ta kumsa. Yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, babu wata halitta dake akan doran kasa, illa ala Allahi rizquha, ba sai ce ga Allah ne madaukakin sarki ba arzikin wannan halitta yake. Al-Hafiz yana ganin cewa abinda ake ce ma dogaro shine bawa ya kudurce a zuciyar shi cewa duk wani abu da muke ganin yana rayuwa a doran kasa, da wanda muke gani da wanda ba mu gani, bawa ya kudurce cewa wannan abun Allah Ubangiji shine yake arzuta shi, sawa'an mun san yaya arzikin shi yake zo mushi, ba arzikin shi yake zo mushi ba. Bawa ya kudurce cewa Allah madaukakin sarki shine yake arzuta duk wata halitta dake akwai akan doran kasa. A duk lokacin da bawa ya kudurce wannan, to Ibnu Al-Hafiz yake cewa wannan bawan ana ce mushi mai dogaro, saboda ya yarda cewa idan dai Allah madaukakin sarki shine yake da arzikin duk wata halitta da muke gani a doran kasa, to Allah madaukakin sarki mai iko ne da ya arzuta bawa akan abun da shi yake nema a rayuwar shi ta duniya. Al-Imam An-Nawawi da yazo sharh sahih al-Muslim a cikin littafin shi da yake sahih al-Muslim yake cewa hadduhu siqatu billahi ta'ala wal iqanu bi anna qada'ahu nafis, yake cewa abinda ake ce ma dogaro shine bawa ya yarda, bawa ya gama nutsuwa cewa, bawa ya gama yin imani cewa ya yarda Allah madaukakin sarki, sannan ya yarda cewa abinda Allah madaukakin sarki ya so kuma mine ne wannan abin zai faru, sannan wattiba'i sunnatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam fis sa'i fi ma la budda minhu min al mat'ami wal mashrabi wa taharruz min al adwi kama fa'alahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa al-Imam An-Nawawi yake cewa shine bawa ya kudurce cewa Allah Ubangiji madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki yana da iko akan duk abin da yake so abin nan ya faru, to Allah madaukakin sarki zai tabbatar da wannan abu. Sannan bawa ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tashi ya nema abin da dole sai an yi rayuwa da shi, misalin abinci, misalin abin sha, misalin mutum ya dauki mataki akan abokanin gaba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa tawakkuli, ya yi kowa imani, ya yi kowa dogaro ga Allah, amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi ya nemi abin da zai ci, yakan tashi ya nemi abin da iyalin ya za su sha. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan daukan mataki a lokacin da za ya je wajen yaki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga dama zai je wajen yaki ba tare da takobi ba, ba tare da abin hawa ba, ba tare da abin yaki ba, amma dan manzo Allah ya nuna ma shi dogaro sai mutum ya yi riko da wani sababi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake zuwa da abubuwan da za su taimaka mishi. Al-Qadi Iyad a karkashin wannan magana da al-Imam An-Nawawi yayi yace wa hadha al-mazhab huwa ikhtiyaru Tabari wa amatul fuqaha, wannan shine abin da al-Imam Tabari ya zaba, sannan shine abin da dukkanin malaman fiqh suka kai akan shi, shine bawa ya kudirce cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan abin da shi bawa ya dogaro akan shi, sannan bawa ya kudirce cewa Allah madaukakin sarki zai iya biya mushi wannan bukatar tashi, sannan bawa yayi riko da sababi, yayi riko da abin da zai taimaka mushi wurin samun wannan abin da ya dogaro da shi ga wajen Allah madaukakin sarki. Al-Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi yake cewa yadda Allah ta kara tabbata a gare shi, yake cewa ilam anna tawakkul mahalluhu al-qalb, bawa ya sani cewa abinda ake ce ma dogaro wani abu ne wanda zuciya ita ke kudirce shi. Wa amma al-harakatu biz-zahirati fala tunafi at-tawakkul bil-qalb, amma abinda mutun zai yi na gabbai, misali mutun ya yarda cewa yayi dogaro cewa Allah madaukakin sarki shi zai bashi abinda zai ci, amma hakan ba zai hana ba ya tashi yayi wani aiki wanda gabban ya za su yi domin ya samu wannan abincin. Shine al-Qasim al-Qushairi yake cewa wannan shine ake ce ma tawakkul, shine ake ce ma dogaro ga Allah. Ba'da ma tahaqqaqa al-'abdu anna as-siqata min qibal Allah ta'ala, bayan bawa ya gama kudurce cewa ya gama yarda da cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan yin wannan abun, bawa ya gama lamun cewa idan ya dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki zai jibinci lamarin shi. Fa in ta'assara shay'un fa bi taqdiri, idan wani abu ya ta'azzara, idan wani abu ya ciccira, idan wani abu ya tamaye, bawa ya kudirta cewa Allah madaukakin sarki shine ya kaddara wannan abu. Wa in tayassara fa bi taysirihi, idan abun an same shi da sauki, idan abun ba a sha wahala ba, to bawa ya kudirta cewa Allah madaukakin sarki shine ya so a samu wannan abun ba tare da an sha wahala. Wannan shine abun da malaman suke ce ma dogaro, bawa ya kudirce cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan wannan abun, bawa ya kudirce cewa Allah madaukakin sarki yana da ikon da zai biya mushi wannan bukatar tashi. A shi dogaro wanda malam yake mana bayani a cikin wannan littafin at-tawakkul, wata ibada ce, yana daga cikin nau'ika na ibada wa'anda suna da girma sosai, sannan suna da falala sosai, ayyuka ne na ibada wanda Allah madaukakin sarki ya kwadayar da masu imani da su tashi su yi wannan dogaran da shi. Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu falyatawakkalul mu'minun, ga Allah ne kadai masu imani suke yin tawakkuli. Wa Allah, nan da Allah madaukakin sarki ya ce wa Allah, jar da majrur kenan, amma Allah madaukakin sarki ya kaddamar da shi alal ma'mul, saboda a nuna ma cewa dukkanin nau'i na dogaro to ya tabbata ga Allah madaukakin sarki, kuma da shi ne ya kamata a ce idan dai mutane suna da imani sun yi wannan dogaran ga Allah madaukakin sarki. A wata ayar da ke cikin suratul Furqan, Allah madaukakin sarki yake cewa wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, Allah madaukakin sarki yana mamanzan shi bayani, yake cewa wa tawakkal, kai dogaro 'alal hayyil ladzi la yamut, ga rayayye wanda baya mutuwa. Duk wani mutum da zaka dauka dogaro, duk wani malami da zaka dauka da dizan kima canfi, koko duk wani da kake ganin duk matsalar ka in tattaso shi yake biya ma shi yake baka kudi kake nayi, Allah ya ce wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, wannan mutumin da kake ganin yana agaza ma, ko wannan mutumin da ka allaka rayuwarka akan shi zai mutu wata rana, kisa Allah ya ce wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bawa yayi dogaro ga Allah wanda shi baya rasuwa, Allah madaukakin sarki dawwamamme ne yana nan a raye, yana nan domin ya karba bukatun duk bawan da ya dogaro akan shi. Haka a wata ayar da ke cikin suratul Hud, Allah madaukakin sarki yake cewa fa abuduhu wa tawakkal alayh, ka bauta ma Allah madaukakin sarki sannan ka yi dogaro ga Allah madaukakin sarki. Haka Allah ubangiji yassa dogaro ga Allah shine abinda bawa za ya samu soyayya Allah. Idan dai bawa yana so Allah madaukakin sarki ya so shi, to bawa ya yi dogaro ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ko ya mana bayani cewa a cikin hadisul qudsi, idan dai Allah ya so ka, to zai zamanto shine jinka, shine ganinka, sannan duk wani motsi da za ka yi a rayuwarka Allah madaukakin sarki yace yana nan tare da kai. Allah ya ce fa iza ahbabtu, Allah ya ce idan na zamanto ina son bawa, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Allah ya ce zan kasance ni ne jinin ganin wannan jinin shi da yake ji. Allah madaukakin sarki ba zai taba bari ka ji wani abu mummuna ba wanda zai kona ma rai. Allah ya ce wa basarahu allazi yubsiru bi. Allah madaukakin sarki ya ce idan na so bawa zan zame mushi cewa idanun shi wanda yake gani da su. Idan Allah madaukakin sarki ya zamanto idanunka, Allah madaukakin sarki ba zai taba bari ka fada rame ba. Allah madaukakin sarki ba zai taba gwada ma wani abu ba da idanunka na cin mutunci wanda zai kona ma rai. Allah yake cewa idan bawa yana so bawa ya samu soyayya Allah madaukakin sarki, to shine yayi dogaro ga Allah. Allah yake cewa a cikin suratu Ali Imran, inna Allaha yuhibbul mutawakkili. Allah madaukakin sarki yana son masu dogaro da shi. Sai Allah ya kawo maka inna, yace tabbas lalle hakika Allah madaukakin sarki yana son mutanen da suke yin dogaro ga shi, gare shi. Sannan Allah madaukakin sarki ya sanya dogaro shine sharadi na imani. Idan dai imanin ka kana so ya cika, mutum idan yana so imanin shi ya cika ya zamanto kamalallen imani, to dole sai yayi dogaro ga Allah madaukakin sarki. Bawa ba zai ce yayi dogaro ga Allah madaukakin sarki ba, amma idan wani abu ya samu kuma za a ruga a je wajen boka, idan wani abu ya samu za a ruga a nemi taimako wajen masu tsorai ko wajen masu wani abubuwa wa'anda Allah madaukakin sarki bai yarda da su ba. Allah yake cewa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah madaukakin sarki yace to ga Allah ne madaukakin sarki ya kamata ku yi dogaro in dai ku kun kasance masu imani. A kalkashin haka duk mutumin da baya dogaro ga Allah, duk mutumin da bai yarda ba abinda yake samu daga Allah ne, duk mutumin da bai yarda ba abinda bai samu ba daga Allah ne, to wannan mutumin koda ku yana da imani a kalkashin wannan ayat imanin shi bai cika ba idan ma bai rasa shi ba. Allah madaukakin sarki ya ce wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ga Allah ne madaukakin sarki ya kamata mu yi dogaro in dai mun kasance mu masu imani ne. Haka Allah madaukakin sarki ya sanya dogaro. Allah yana so ya nuna mana idan kana son ka gane waye mai imani, to akwai wata sifa, akwai wata alama da za ka gani ga wannan mutumin sai ka gane cewa lallai shi wannan mutumin yana da imani. Saboda wannan alama ita ce za ta bambance shi da shi da wanda baya da imani. Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah madaukakin sarki yace masu imani na gaske, masu imani wanda Allah da manzon Allah sun yarda da wannan imanin, sune allazina idza dhukira Allah, sune mutanen da idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum, zukatansu za su razana, zukatansu za su raunana, zukatansu za su yi taushi, za ka gansu suna kuka ba tare ba dan wani abu ya faru da su ba, kawai saboda an ambaci Allah madaukakin sarki. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, Allah ce idan aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki, zadatuhum imana, wannan ayoyin sai su kara musu imani. Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun, sannan ga ubangijinsu ne suke yin dogaro. Wannan shine alaman da za ka gane wane ne mai imani. Mutumin da idan an ambaci Allah madaukakin sarki zai razana, zai raunana. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan an karanta musu ayoyin alqur'ani suna suma har ana yayyafa musu ruwa suna tashi. Ga dan komai ba saboda kwadayin rahama da ke akwai wajen ubangiji madaukakin sarki da tsoron azabar da ke akwai ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa duk mutumin da ya dogaro da shi, to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin cewa zai shigunci lamurra wannan mutumin. Allah madaukakin sarki ya dokan makan shi alƙawarin cewa duk bawan da yayi dogaro da shi, to Allah madaukakin sarki ba zai bar wannan mutumin ba ya tagayyara a rayuwar shi ta duniya ko a ta lahira. Ina ganin ba Allah madaukakin sarki ba, koda mai garin ungoku yace maka ya doki alƙawarin zai baka kariya, zaka san kishin cewa kai ba dai kake da kowa ba. Koda a ce sarkin garin ku ne yace ya doki alƙawarin kula ka da baka kariya, zaka ji cewa ba dai kake da sauran mutane ba. To ina ta ga Allah madaukakin sarki Allah yake cewa man ya tawakkal ala Allah, duk mutumin da ya dogaro ga Allah fa huwa hasbuhu, to Allah madaukakin sarki shine ya ishi wannan bawan. Allah madaukakin sarki ya ishe shi, Allah ya dauki alƙawarin cewa zai zame maka babbar riga. Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin kare ka. Allah yake cewa man ya tawakkal ala Allah, duk mutumin da ya dogaro ga Allah fa inna Allah azizun hakim, Allah madaukakin sarki magowayi ne, hakimun mai hikima ne. Malaman tafsiri suka ce azizun ai magowayi ne, la yadullu man istajara bi, Allah madaukakin sarki ba zai taba kunyatar da mutumin da ya dogaro ga Allah madaukakin sarki ba. Hakimun, malaman tafsiri suka ce mai hikima ne, la yuqassiru an tadbiri man tawakkala ala tadbiri, Allah madaukakin sarki yana da hikimar da idan kai dogaro da shi ba zai taba kasawa ba a wajen biya maka wannan buƙatar taka ta wadda kai dogaro ga Allah madaukakin sarki da ita. Ibnul Qayyim a cikin littafin shi Tariqul Hijratain yake cewa fat tawakkul markabus sa'ir allazi la yata'atta lahu as-sayru illa bihi, yake cewa shi dogaro yanda kasan wani abu ne wanda zaka hau kai balaguro da wannan abu, yace wannan abun balaguro ba zai taba tabbata ba sai in kana da wannan abu. Misali zaka yi balaguro ka je wani gari sai ya zama to dole kana da abin hawa, sai kana da mota ko sai kana da moto ko sai kana da wani abu wanda zai kai ka a inda kake so ka je. Idan dai baka da wannan abun to kai ma ka san ai ba balaguro zaka yi. Misali mutumin da zai je haji yace yana so ya je haji amma kuma baya da kudin jirgi koko bai da abin da zai je haji da shi, asan akwai wahala wannan mutumin ya je haji. Wa mata nazala anhu inqata'a waqtihi, Ibnul Qayyim yake cewa a duk lokacin da mutum ya hau abun hawan shi domin yayi balaguro, to zaka ga mutum ya bar duk wasu ayyukan shi ya kama wannan hanyar ta balaguro. Wa min lawazimil iman, Ibnul Qayyim yake cewa yana daga cikin abun da za mu gane cewa imani ya ratsa zuciyar bawa shine fadar Allah madaukakin sarki, wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah ne ya kamata mu yi tawakkali in dai mun kasance mu masu imani ne. Ibnul Qayyim yake cewa fa ja'ala at-tawakkul shartan fil iman, sai Allah madaukakin sarki ya zama azza dogaro ya zamanto sharadi ne daga cikin imani. Duk mutumin da zai ce yayi imani amma ba zai yi hakuri da jarabawa ba, ba zai yi hakuri ba da wani abu na rayuwa wanda ya same shi, wannan mutumin baya da cikakken imani ko da ko yana zaton shi mai imani ne. A lokacin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin Annabi Musa da shi da mutanen shi, Annabi Musa yake ce ma mutanen shi ya qaumi, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah, Annabi Musa ya ce ma mutanen shi ya ku mutane na in dai kun kasance kun yi imani da Allah, fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, to ga Allah ne madaukakin sarki ya kamata ku yi tawakkali, ya kamata ku yi dogaro in dai ku kun kasance masu miƙauya ne ga Allah madaukakin sarki. Ibnul Qayyim yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya sanya dogaro ya zamanto shine zai zamanto cikakken musuluncin mutum, ashe idan mutum yana son musuluncin shi ya cika to dole sai ya dogaro ga Allah madaukakin sarki. A wata aya kamar yadda Ibnul Qayyim yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wa alallah, ga Allah ne fal yatawakkalul mu'minun, masu imani ya kamata su yi imani ga Allah madaukakin sarki. Haka Ibnul Qayyim yake cewa shi dogaran mutum yana rabuwa ne daidai imaninka, idan imaninka yana da ƙarfi to zaka ga cewa mutum hankalin shi kwance. Misali a ce wata sabga ce ta same ka a ce kuma tsora kaɗan ko gobe ma ake yi, to wanda bai da imani ga Allah madaukakin sarki sai ya zanki ganin cewa abin nan ba zai yi ba. Amma wanda yake da imani ga Allah madaukakin sarki zaka ga a lokacin wata nutsuwa take ƙara sauko mishi domin cewa yayi imani da cewa Allah madaukakin sarki zai kama mishi, ba zai kasa yin wannan abun da yake so yayi ba. A ƙarƙashin haka malamai sai suka kasa tawakkali ya zamanto yana da asali guda biyu. Asali na farko shine amalul qalb aw ilmul qalb, shine zuciya ta sani ta kudirce cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan wannan wakilcin da aka bashi, sannan zuciya ta kudurta cewa Allah madaukakin sarki yana iya yin wannan abin da aka yi dogaro akan shi, sannan zuciya ta kudurta cewa idan dai ba Allah ba, babu wani mutum da yake iya yin wannan abin sai Allah madaukakin sarki. Abu na farko shine aiki, aikin da zuciya za ta yi. Aiki shine zuciya ta gama nutsuwa cewa Allah madaukakin sarki yana da iko akan wannan abu, sannan bawa ya mika wuyan shi ga Allah madaukakin sarki, ya yarda cewa Allah madaukakin sarki yana da ikon canza mishi al'amuran shi. Wannan abubuwan guda biyu, kamar yanda al-Imam Ibn al-Qayyim yayi mana bayani, shine abin da dogaro yake da asali a kan shi. Na farko, dole sai zuciyarka ta kudurta cewa Allah madaukakin sarki shine kadai ya isa yi wannan abin da zaka yi dogaro a kan shi. Sannan abu na biyu, sai gaban jikinka sun gama sakankan cewa Allah madaukakin sarki yana da iko da wannan abin da zaka yi dogaro a kan shi. An tambayi al-Imam Ahmad, ake ce mishi menene at-tawakkul, yake cewa at-tawakkul amalul qalb, yake cewa shi dogaro ba abu ne ba da za a yi ta furtawa a baki, ba abu ne ba da inda aka zamna za a yi ta gai, a abu ne wanda zuciya ita ke yin wannan abu, zuciya ita ke kudurta cewa ta yi dogaro ga Allah madaukakin sarki. Haka malamai suka kasa tawakkali, dogaro ya zama to gida biyu. Kaso na farko shine bawa ya yi dogaro a cikin abun da zai taimaka mishi na rayuwa. Misali, bawa ya dogaro ga Allah madaukakin sarki a wurin neman arzikin shi, bawa ya dogaro ga Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya, bawa ya yi dogaro ga Allah madaukakin sarki ya bashi kariya da abun da yake gani da abun da baya gani. Wannan shine kaso na farko da malamai suka kasa na tawakkali. Kaso na biyu shine bawa ya yi dogaro ga Allah akan wata ibada shi da yake yi, abinda muke ce mata tawassuli, wata ibada da kai sai ka nemi Allah madaukakin sarki ya biya maka wasu bukatunka da wannan ibadar da kai. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce mana a cikin suratul Fatiha, Allah madaukakin sarki yake cewa iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma, wa iyyaka nasta'in, kuma gare ka ne kadai muke neman taimako, muke neman dogaro. Kenan wannan shike nuna mana cewa dogaro akwai abin da bawa zai yi na aiki, wata ibada, wata nafila, wata sadaka, sai ka yi tawassuli, ka yi dogaro da wannan ibadar, sai ka roki Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatunka, Allah madaukakin sarki ya jibanci lamarinka. Haka malamai suka kasa mana tawakkali zuwa gida biyu. Tawakkali na farko shine mutum ya yi dogaro ga Allah akan wasu abu wanda babu mai iya wannan abu sai Allah madaukakin sarki. Kamar mutumin da zai san ki dogaro ga wasu matattu, sawa'an waliyai ne koko sawa'an wasu mutane ne wanda yana ganin yayi dogaro da su su biya mishi wata bukatun shi, wa tawaghit, koko mutumin da zai san ki dogaro da wasu tagutu ko wasu abubuwa na bauta wanda Larabawa suke yi a lokacin jahiliya, mutum yana neman wa'annan matattun ko wa'annan waliyan da suka mutu su bashi arziki ko su bashi lafiya ko su bashi wani abu da yake nema a rayuwa ko su bashi kariya. Malamai suka ce a duk lokacin da mutum zai yi irin wannan dogara, to a daidai lokacin bawa ya rabu da imanin shi, saboda ya hada Allah da wani a wajen dogaro ga Allah madaukakin sarki. Abu na biyu shine at-tawakkul fil asbab az-zahir al-adiyya, shine bawa ya zanki dogaro ga wasu abubuwa wanda sun bayyana ga wani mutum. Misali, a ce sarki ne ko a ce wani mai kuɗi ne, kana dogaro cewa ya baka kuɗin shi koko ya baka wani abu da kake nema a ƙarƙashin mulkin shi. Wannan malamai suka ce shi ma ya kashi kashi biyu. Idan ka doke shi cewa wannan mutumin hanya ce, wasila ce, shi zai iya baka wannan abu, amma ka kudurce cewa ko da bai baka shi ba, idan dai Allah madaukakin sarki ya yi niyyar baka, to Allah madaukakin sarki zai baka shi ta wata hanya. Idan bawa ya yi wannan, babu laifi a kai. Amma a lokacin da bawa ya kudurce cewa lallai wannan mutumin idan bai mai ba, to babu mai iya yi mushi wannan abu. Malamai suka ce nan ma bawa ya yi shirka, amma shirka karama wadda ba ta hidda shi daga cikin imanin shi. Kaso na uku na dogaro wanda malamai suka kasa shine abin da ake ce ma alwakala, shine ka ba wani mutum wakilci. Misali, ka sayo kayanka daga Kano, za su zo marabi sai ka ba mai kwamba wannan kayan kai dogaran cewa shi zai dauko wannan kayan ya kawo masu a marabi wannan ba a ce mushi dogaro wannan ana ce mushi wakilci wannan ma malamai suna ganin cewa babu damuwa mutum ya dora wakili akan wani abu ya kula mushi da wannan abun nashi ya kula mushi da wannan da wannan in mulki ne gare ka ka wakilta wani da yake wani gari ya zanki sa ido akan abun da kai kake mulki akan shi in kudi ne gare ka kana da harkoki da yawa ka dauki yaro ka bashi ya kula ma da wannan harkokin ba yana ne ka kudurta cewa ba wannan yaron shi zai ma arziki a ka wakilta shi akan al'amuranka na kudi idan an samu riba daga Allah ne idan an samu asara ko wani abu da ya kama da haka ba wa ya kudurta cewa daga Allah ne wannan ma malamai suka ce babu laifi ga bawa idan ya wakilta wani akan wani abu ga wani abu na lamurran shi na rayuwa sannan akwai wani abu da larabawa suke yi lokacin jahiliya ana ce mushi at-taqayyur ana ce mushi kamar zamu iya fasara shi da canfi a larabawa lokacin jahiliya idan mutum ya fito da saya zai je kasuwa idan ya ga tsuntsu yayi gabas sai ya ce to yau akwai arziki sai yayi mazama zai fita kasuwa idan kuma ya ga wani tsuntsu ya fito yayi yamma ko yayi gabas ko yayi yamma sai ya ce yau babu arziki ko na je kasuwa ma asara ce sai bawa ya zaman shi fasa zuwa kasuwa wannan shine abin da ake ce ma at-taqayyur a mutanen mu ba su yin wannan amma dai mutanen mu suna canfi misali kamar yadda ake budin daji da wasu abubuwa da suka yi kama da haka za a ce wannan shekara akwai alkhairi za a ce wannan shekara babu alkhairi ko ku ka je wajen wani ya duba ma cewa al'amarin da kake so kai kai nari ne ko shi hawa'i ne idan mace ce za ka aure ita hawa'i ce kai nari ne abin ku ba zai hadu ba wannan duka yana canfi ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba duk bawan da yake wannan to ba a ce mushi bai dogaro ga Allah madaukakin sarki bawa idan ya dogaro ga Allah madaukakin sarki to babu ruwan shi da a duba mushi hatsin da ya shibka za a samu alkhairi ko ba za a samu ba kasuwar da ya samu gaba akwai alkhairi ciki dan akwai wanda idan zai wata haraka shi bai dogaro ga Allah ba sai ya je an duba mushi akwai alkhairi idan an ce mushi babu alkhairi ya fasa idan an ce mushi akwai alkhairi sannan zai yi to ba a so bawa ya kasance yana wannan a duk lokacin da bawa ya hada tsakanin canfi da tawakkali da dogaro ga Allah to wannan bawan ba a ce mushi mai dogaro ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa kullan musibana illa ma kataballahu lana ka gaya musu cewa babu wani abu wanda zai same mu sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta a gare mu huwa maulana Allah madaukakin sarki shine majibincin mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne madaukakin sarki masu imani ya kamata a ce suna yin dogaro idan wani abu gare ka ka tashi kai istikhara cikin dare ka roki Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da wannan alkhairin da ke ciki ko ko ya kare ka daga sharrin da ke ciki wannan shine ake ce ma tawakkali amma lokacin da bawa zai san kin wasu abubuwa wanda shari'a ba ta yarda da su ba wannan ba a ce mushi mai tawakkali wannan baya da imani a kalkashin nassin alqur'ani mai girma da kalkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tiyaratu shirkun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa canfi da bawa zai duba da za a yi ma bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shirka ne ga Allah madaukakin sarki ba dan komai ba saboda bawa yayi dogaro da cewa wannan canfin da za a mishi shine zai kawo mishi alkhairi ko ko shine zai ture mishi wani sharri da yake tsoro malamai suka ce fa iza alimu bi mujibiha idan bawa yayi yarda da canfin da wannan za a mishi ko bawa yayi yarda da wannan dubar da za a mishi fa ka annahum ashraku billahi fi dalika kaman bawa ne yayi shirka ga Allah madaukakin sarki saboda ya yarda cewa duban da za a mishi ko canfin da za a mishi wannan abin shine zai kawo mishi alkhairi ko ko wannan abin shine zai kawo mishi sharri wannan magana tana cikin littafin Abu Tayyib Shamsul Haq wannan littafin shi da yayi wanda ake ce mishi Aulul Ma'bud wannan yana nuna mana cewa bawa duk abin da zai yi na rayuwa ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya rabu da canfa-canfe ya rabu da duk wani abu wanda zai gurbata masa imaninsa A ƙarƙashin haka malamai suna ganin cewa dole bawa sai yayi dogaro, sannan kuma dole bawa sai ya tashi yayi ruku da sabali. Misali, mun yi dogaro ga cewa Allah madaukakin sarki shi zai arzuka mu, shi zai ba mu abinci, shi zai ba mu duk wata kariya da muke tsoro, to dole sai bawa ya tashi yayi ruku da sabali. Muna son arziki, muna son kuɗi, dole sai an tashi an nemi kuɗi. Kana son lafiya, dole sai ka tashi ka yi wani abu da zai kare lafiyanka. Shi ne abin da ake ce ma ruku da sabali. Mutum ba zai ce yayi dogaro ga Allah ba, idan zai zo ya ƙetare hanya ba zai duba ba. Akwai abin da ya taho, idan abu ya buge ka, to wannan ganganci ake ce mishi ba dogaro ga Allah madaukakin sarki ba. Bawa ba zai kwanci a ɗaki ba ya ce lokaci yake jira, ba zai kwanci a ɗaki ba yana nema Allah madaukakin sarki ya bashi arziki, a'a, dole sai bawa ya tashi ya yi ruku da sababin da zai kawo wannan arzikin. Allah madaukakin sarki yake cewa wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah madaukakin sarki yake cewa shine wanda ya hore muku ƙasa, dan haka ku yi yawo a cikin wannan ƙasar. Wa kulu min rizqihi, ku ci daga cikin arzikin da Allah madaukakin sarki ya ba ku. Haka yana daga cikin ladabban da Allah madaukakin sarki ya gaya mana a ranar Juma'a, idan aka zo za a tada sallah kowa ya aje kasuwancin shi. Allah yake cewa fa iza qudiyatis salah, lokacin da aka kare sallah, fantashiru fil ard, Allah ya ce ku wazu a cikin ƙasa, tabtaghu min fadlillah, kowa ya nema daga falala Allah, kowa ya nemi daga abinda Allah madaukakin sarki zai arzuta shi da shi. Idan dai Allah ya nuna mana cewa dole sai mun tashi mun nema, to baya daga cikin tawakkali bawa yayi kwance ya zan ki tunanin Allah madaukakin sarki zai bashi wannan abun, ko wata jarabawa ce zaka yi, ko wani gungunne zaka yi, ko wani abu kake nema na kuɗi, dole sai ka riki wani sababi da Allah madaukakin sarki za ya baka wannan abun da kai dogaro akan shi. Haka Allah madaukakin sarki yake umurtan mutanen da suke yaƙi domin daga kalmar Allah, yake ce musu wa ya akhuzu hidrahum wa aslihatahum. Allah madaukakin sarki yake ce masu imani ku ruki hadar, shine ku ruki mataki akan waɗanda suka kafirce mu Allah idan kuna yaƙi da su. Allah ya ce wa aslihatahum, Allah ya ce haka kuma ku doki abubuwan yaƙi. Baya daga cikin dogaro saboda yaƙi ne za a yi akan daga karma Allah kawai, bawa ya tai ba tare da abun yaƙi ba, ba tare da bindiga ba, ba tare da wuƙa ba, ko ba tare da wani abu. Wannan baya daga cikin tawakkali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Miqdad, yake cewa manzo Allah yake cewa ma akala ahadun ta'aman qattu, manzo Allah yake cewa bawa bai taba cin wani abinci ba, khairan, abincin da ya fi alkhairi a cikin jikin shi, min an ya'kula min amali yadihi, shine bawa ya ci daga cikin aikin da hannun shi yayi. Abinda an hannunka yayi, in dinki kake, in aikin hannu kake, in kasuwanci kake, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abinda ya fi alkhairi kan bawa ya ci abinci daga cikin aikin da yayi da hannun shi. Yake cewa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, manzo Allah yake ce mana annabin Allah, annabi Dawud, ya kasance yana ci daga cikin aikin da yake yi da hannun shi. Wannan hadisin yana nuna mana cewa dogaro ga Allah shine bawa ya tashi ya nema, sannan ba a so bawa ya zamanto ci makwance, kai kwance ka dora ma wani naka nauyi abin da ya samu dole tare za ku raba, a'a, ba musulunci bane wani ya kwance wani ya ci da wani. Ko da a ce ku ne ke da kuɗin gari, ko da a ce gidan ku kukan kowa kuɗi, baya daga cikin imani bawa ya kwanci a zan ci da shi, matukar yana da damar da zai tashi ya je ya nemi abin da zai kula da rayuwar shi. Wannan yana nuna mana cewa dogaro dole sai an yi riko da sababi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bakawai ya zo wurin shi, yake tambaye shi ina da abin hawa, in sake ta wannan raƙumar tawa, in sake ta kawai in yi dogaro ga Allah, koko in darme ta sannan in yi dogaro da Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqilha, manzo Allah yake ce mishi ka daure ta wa tawakkal, sannan ka yi dogaro ga Allah madaukakin sarki. Wannan shi yake nuna mana cewa a duk lokacin da bawa yake son wani abu na dogaro ga Allah madaukakin sarki dole sai ya tashi yayi ruku da sababan da zai taimaka mishi ya samu wannan abun nashi an tambaye al-Imam Ahmad bin Hanbal aka ce mishi akwai wasu mutane da suke ganin su ba za su tashi su nemi arziki ba za su yi kwance saboda sun yi dogaro ga Allah al-Imam Ahmad yake cewa wa'annan musalan ha'ula'i mubtadi'un yake cewa wa'annan mutanen ɗan bid'a ne wannan mutanen sun kirkiro wani abu wanda baya daga cikin addini saboda sun yi kwance suna ganin Allah madaukakin sarki sun yi dogaro da shi zai ba su abinci sannan ya karanta wannan aya idza nudiya lis-salati min yawmi jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay Allah madaukakin sarki yake cewa idan an yi kira a lokacin sallar juma'a ku bar kasuwanci ku je ku nemi falalar Allah madaukakin sarki ku yi sallah wannan shine yake nuna mana cewa dogaro dole sai bawa ya tashi yayi ruku da sababin da zai taimaka mishi domin ya samu ya tsira da Allah madaukakin sarki haka akwai wasu mutane daga cikin mutasawwifa wasu mutane wanda sun yi guluwi a cikin shari'ar musulunci suna ganin cewa yana daga cikin dogaro bawa idan bai lahiya ba sai ya tashi ya nemi magani ba hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anzalallahu min da'in illa anzalahu shifa babu wata cuta da Allah madaukakin sarki ya saukar ba sai ce wannan cutar ba Allah madaukakin sarki ya samu mata magani wannan ba dogaro ne ba kanka yana ciwo kai kwance kace Allah madaukakin sarki zai baka lafiya ba dogaro ne ba ciwo na cin ka kai kwance a gida kace ba za a kai ka likita ba wannan ba dogaro ne ga Allah madaukakin sarki ba wannan shine bawa ya tashi ya nemi magani sannan ya dogara ga Allah cewa ta dalilin wannan maganin Allah madaukakin sarki zai bashi lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Usama ibn Sharif ya rawaito yake cewa mun kasance wata ran muna zaune wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani bakawai ya zo yake ce mishi ya rasulullah ana tadawa wannan bakawan yake tambayan manzo Allah ya ce ya manzo Allah shin mu yi magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am ya ibadallah tadawa manzo Allah yake cewa eh ya ku bayan Allah ya kamata ku nemi magani fa inna Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki lam yada'a illa wada'a lahu shifa'an Allah madaukakin sarki bai sabkar da wata cuta ba sai bayan cewa ya sabko magani ga wannan cutai ashe baya daga cikin tawakkali bawa ya kwance ciwo na cin shi ko bawa ya kwance ba zai tashi ya nemi magani ba al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin littafin shi Talbis Iblis yake cewa Talbis Iblis yake cewa idza sabata anna at-tadawi mubahun bil ijma' mandubun ilayhi inda ba'd al-ulama yake cewa idan da ya tabbata cewa yin magani abu ne wanda an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fala yaltafatu ila qaumin fala yaltafatu ila qaumin qad ra'u anna at-tadawi kharijun min at-tawakkul yace kada ka saurari wani mutum da zai zo ya ce maka wai dogaro shine kada ka tashi ka nemi magani ka zamna ciwo yana cin ka wannan baya daga cikin dogaro ga Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umar ibn Khattab yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku bayan Allah ku yi tawakkali law kuntum tatawakkaluna ala Allah da dai mun kasance muna yin dogaro ga Allah madaukakin sarki la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu kamar yadda yake arzuta tsuntsu taghdu khimasan wa taruhu baqana manzo Allah ce za ta tashi da safe ta je neman abun da za ta ci ba tare da akwai wani abu a cikin cikinta ba Allah ce wa taruhu baqara za ta dawo kuma ta koshi har ta doko wani abu ta kawo ma ayyanta wannan shine yake nuna mana cewa idan bawa zai yi dogaro wanda har zuciyarka za ta amsa to tabbas ko bawa zai yi shamamaki ta kakane Allah madaukakin sarki ma wannan abun ya faru wani abun sai bayan Allah ya hudda ka sai ka rasa wayyaya akai wannan ba shine bawa ba iyawan mu ce ke kawo wannan ba dogaro ga Allah da kudirce cewa Allah madaukakin sarki zai iya yi mana wannan abu matsalan mu ba mu kudirce ba matsalan mu ji muke cewa ba za mu iya ba akwai wani labari da ake badawa jirgin sama ne ya tashi sai jirgin yake hamanya fado kafirai ne a ciki sai ake cewa to yaya ne za a yi daga cikin su akwai wani sai yake cewa ya ji musulmai idan abu ya same su suna cewa ya Allah ya Allah daga nan sai suka ce to mu ma mu ce haka wannan suna cewa ya Allah masu bada labarin suna cewa ko iya faɗin sunan ba sai ba amma dalilin kudircewar da suka yi cewa a yanzu babu mai iya tseratar da su sai Allah madaukakin sarki wannan shine yasa Allah madaukakin sarki ya tseratar da wannan jirgin ne saboda masu kula da jirgin na ƙasa sun gama sakankan cewa wannan jirgin ya halaka da mutanen da ke ciki kuma suka ga Allah madaukakin sarki ya sauke jirgin lafiya to bayan sun sabka ne ake tambaye su yaya aka yi ana ganin ko iyawan mai tukin ne ko wani abu da ya kama da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su zo yaki akwai wani yaki da manzo Allah da su ana ce mushi yaki Hamra'ul Asad lokacin da Abu Sufyan da kafirin Makka suka taru za su kashe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sahabban manzo Allah suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah madaukakin sarki ya ishe mu kuma madalla da madogari allazina qala lahum an-nas mutanen da mutane suka ce musu innan nas qarja maulakum mutane fa kafirin makka sun tare za su kashe ku ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da mutananka fazadahum imanan Allah ya ce sai Allah ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah madaukakin sarki ya ishe mu wannan dogaran da suka yi anan take Allah ya ce fa anqalabu bi ni'matin min Allah Allah ya ce sai suka juyo tare da wata ni'ima daga wajen ubangijin su lam yamsasuhum su'un Allah madaukakin sarki ya ce babu wani rauni da ya same su wattaba'u ridwanallah suka bi soyayyar Allah madaukakin sarki wannan shine yake nuna mana cewa a duk lokacin da bawa zai yi dogaro lam yamsasuhum su'un bayan kafirin nan sun yi niyyar cewa kashe su za su yi amma Allah madaukakin sarki ya tseratar da su saboda dogaran da suka yi ga Allah madaukakin sarki haka annabi Ibrahim lokacin da mutanen shi dukkan su da baban shi da dangin shi da kowa nashi baya kamar shi yake cewa kulluhum aduwwun li illa rabbil alamin yake cewa dukkanin mutanen gari kowa makiyina ne amma sai Allah madaukakin sarki yake cewa allazi huwa yut'imuni wa yasqini Allah da yake bani abinci Allah da yake bani abin da zan sha wa idza maridtu fa huwa yashfin yake cewa idan nayi rishin lahiya Allah madaukakin sarki shine zai bani lahiya yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin shine nake fatan ya gafarta mini zunubaina idan na tashi ranar tashin alkiyama ibnu abbas yake cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita ce annabi ibrahim ya karanta lokacin da aka jewa shi a wuta amma Allah madaukakin sarki ya sa wannan wutar take ta zamanto sanyi ta zamanto ni'ima ne ga annabi ibrahim ba dan kuma saboda kudircewa mutum zai je wajen boka a ce mishi kaza da kaza da kake nema zai samu kuma idan sahiya tayi abin zai samu ba dan komai ba saboda Allah madaukakin sarki ya dubi zuciyar shi cewa ya gama nutsuwa da cewa wannan mutumin shi zai sama mishi wannan abu sai Allah madaukakin sarki ya sa wannan abun ya tabbata a gare shi ba wai dan Allah yana so ya kara kafirci ba saboda abunda ya kudirce na zuciyar shi matsalar mu shine kawai har yau ba mu kudircewa muna gani ne a baki muna ganin kamar abun ba zai yi ba to Allah madaukakin sarki a lokacin da kake ganin ba zai yi ba to sai Allah madaukakin sarki ya barka da cewa ba zai yi ba amma a duk lokacin da kake tunanin cewa tabbas ko abun nan zai yi ka kudirce a ranka to Allah madaukakin sarki zai kawo maka dauki ta inda baka tunani annabi Musa lokacin da Fir'aun ya koro shi da shi da mutanen shi sai da suka zo gab bakin ruwa fa'atba'uhum mushriqin falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa illa la mudrakun lokacin da suka zo daidai bakin teku mutanen annabi Musa sai suka ga cewa ga teku kuma su ba za su iya hadawa cikin teku ba saboda halaka za su kuma bayan su ga makiya ga Fir'aun ya taho da shi da rundunar shi nan take mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun suka ce annabi Musa akwai matsala tardo mu zasi kuma in sun tardo mu zabi bi gare mu ko mu fada ruwa ko kuma su kashe mu saboda mun san cewa Fir'aun kama ɗan yare yake yana yankewa ina ta ga in ya kama annabi Musa da mutanen shi da suka yi imani da shi a nan take annabi Musa ya ce kalla annabi Musa ya ce a ba zai taba yiwa ba inna ma ya rabbi sayahdi yace lalle ubangiji na yana nan tare da ni shine zai nuna mana hanyar da za mu tsira fa auhayna ilayhi an idrib bi asakal bahr Allah madaukakin sarki yace yana rihi wannan maganar da cewa ba zai yi ba Allah zai kawo mai dauki nan take Allah ya mishi wahayi ya buga sandar shi Allah madaukakin sarki yassa Allah madaukakin sarki yassa te kutar zaman to hanya ne hako ne ga su annabi Musa sai da suka wuce bayan Fir'aun ya zo sai da ya zo tsaka Allah madaukakin sarki yassa ruwan nan suka hallaka shi ina ganin duk irin matsalar da zaka shiga ba za ka kai irin wannan matsalar da annabi Musa ya shiga ba da shi da mutanen shi amma kana ganin dogaran da suka yi duka kalima biyu ce zuwa uku annabi Musa ya gayyace kalla yace ba zai taba yiwa ba inna ma ya rabbi sayahdi lalle tare da ni akwai ubangiji na sayahdi shine zai nuna mana hanyar da za mu tsira anan take Allah madaukakin sarki da ruwa da duk wani abu da kake tsoro a doran kasa da masu mulkin da boka da kowa duka na Allah ne Allah madaukakin sarki idan ya ga dama zai ce mu abu ne kun ka zama sai abun nan ya zama a duk lokacin da bawa ya kudurce to Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin cewa fa huwa hasbuhu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya ja'al lahu makhrajan Allah madaukakin sarki zai sanya mishi mafita duk wani abu da yayi tsauri Allah ya ce idan dai muna kiyaye dokokin shi ya ja'al lahu makhrajan Allah ya ce zai sanya mana mafita Allah ya ce wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah yake cewa sannan zai arzuta mutum ta inda ba zai yi tunani ba amma da Allah ya zo wajen dogaro bai ce ba zai baka mafita bai ce zai baka kudi ba da Allah ya zo magana dogaro cewa fa huwa hasbu Allah madaukakin sarki ya ishe ka ba a gaya ma ba abinda za a baka da idan aka gaya ma abinda za a baka tana yiwa idan an baka babu kari amma a duk lokacin da aka ce fa huwa hasbu Allah ya ishe mutum to wannan shine yake nuna mana cewa Allah madaukakin sarki shirye yake da ya jibinci lamarin mu Allah madaukakin sarki shirye yake da ya biya mana bukatun mu Allah madaukakin sarki shirye yake da duk wani abu da ya cikin koyi da duk wani abu da yayi matsala Allah madaukakin sarki sai ya yaye mana amma a duk lokacin da bayu suka allaka dogaran su ga wasu ƴan mutane ana tunanin suwa na su za su iya kawo saukin abinci suwa na su ne suka sa shinkafa ta yi tsada to Allah madaukakin sarki sai ya bar mu da suwa nan ya ga su suna iya sa abincin nan ya yi sauki ko ko mun manta da cewa Allah madaukakin sarki shine yake da abinci shine yake da masu mulki shine yake da masu sa mu abincin farashi idan muka manta da wannan to sai Allah madaukakin sarki ya bar mu da su domin ya ga cewa za su iya kawo mana mafita koko za su bar mu a cikin matsalar da muke Allah madaukakin sarki ya datar da mu da yin dogaro gare shi abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tunci ban halshi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh